Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC nake fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. Akalla mutum daya ya rasa ransa, wasu mutane hudu ko fiye da haka sun samu raunuka sakamakon wani hari da wuka da aka kai a birnin Paris jiya Asabar. Tuni kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai wannan hari kamar yadda kamfanin dillancin labarin ta bayyana. Kungiyar ta jinjina maharin wadda ta kira a zaman soja na Kurai wadda zuwa yanzu ba a bayyana sunansa ba duk da cewa yan sanda kasar sun gama da shi a inda ya kai wannan hari. Hukumomin tsaron Faransa suka ce an kai harin ne a gunduma ta biyu wacce a daidai lokacin take shaƙe da bil'adama waɗanda suke shirin zuwa wuraren shakatawa. Mai gabatar da ƙara a birnin na Paris François Molins ya ga manema labarai cewa mutumin ya yi kabbara lokacin wannan hari. Molins ya ce ‘yan sanda za su ƙaddamar da bincike a zaman harin ta’addanci. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa ta shafinsa a Twitter cewa ba za mu ba da daidai da inci ɗaya ba ga maƙiya ‘yanci. A Myanmar wata kungiyar ‘yan tawaye ta kaddamar da wani hari kan sojojin kasar jiya a Asabara wani gari da ke arewaci ta kashe kalla mutum 15 ta jikkata mutum 20 ciki ko har da farar hula kamar yadda jami'an kasar suka ce. Kungiyar da ake kira Tang National Liberation Army ko TNLA a takaice ta kaddamar da hare-hare guda uku da asubahin jiya a Asabara a garin da ake kira Mosu a jihar Shan kamar yadda kakakin gwamnatin kasar ya faɗa a shafin Facebook. Biyu daga cikin hare-haren an kai su ne kan sansanonin sojoji ɗayan kuma a kan wani gada. Ƙungiyar TNLA tana daga cikin ƙungiyoyi fiye da dozin ɗaya da suke fafatawa da gwamnatin ƙasar domin samun ƙarin ‘yanci. Ana sukar sojojin Myanmar da zartar da hukunci ba da yawun alƙali ba da gallazawa, tilasta mutane aiki tamkar bayi, fyaɗe da wasu cin zarafi kan tsirarun ƙasar. Malaman addinin Islama daga Afghanistan da Pakistan da kuma Indonesia sun jaddada cewa hare-haren kunar bakin wake a Afghanistan da ma a yankin baki daya haramun ne kuma ya saba manufofin addinin Islama. Malaman sun bayyana haka ne a daidai lokacin da suka hallara domin taro a wuni daya a birnin Bagura a Indonesia da zummar tattauna kan tarzomar da take ci a Afghanistan. Taron na ranar daya da aka yi ranar Juma'a ya zo ne watanni bayan da malaman addinin Islama a Pakistan su fiye da 1,800 suka yi fatawar da take Allah wadai da ta’addanci ta kowace fuska a Pakistan. Afghanistan ta soki fatawar ta Pakistan domin ta yi Allah wadai ne ga ta’addanci a Pakistan kadai. Taron da ake a Bogor an haɗa da malaman Pakistan ne domin ana ganin suna da tasiri kan ƙungiyoyin mayakan sa kai da ke Afghanistan. A halin da ake ci kuma, ‘yan sanda a Indonesia sun ce ‘yan harin kunar bakin wake sun kai hari kan majami’u uku a birnin Surabaya da ke tsibirin Java. Jami'ai suka ce akalla mutum biyu sun mutu, wasu 13 kuma sun jikkata. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. An kafa wata hukuma ta ƙasa da ƙasa da zummar kawo ƙarshen shishigin da Rasha da wasu ƙasashe ‘yan kama karya suke a zaɓuɓɓukan ƙasashen yammacin duniya masu bin tafarkin demokuraɗiyya. Hukumar da ake kira Transatlantic Commission on Election Integrity ko TCEI a taƙaice da Turanci na ƙarƙashin jagorancin tsohon sakataren ƙungiyar tsaro ta NATO Anders Fogh Rasmussen da kuma tsohon sakataren tsaron gida na Amurka Michael Chertoff sun yi taro da manema labarai ranar Juma'a nan birnin Washington DC. Sarsalar kafa wannan kungiyar Rasmussen ya gaya sashen Rasha na muryar Amurka shine katsa London da Rasha ta yi a zaben Amurka ta shekara ta 2016, amma wannan bai tsaya kan Amurka kadai ba, hakan ya shafi Turai, in ji Rasmussen. Jiya Asabar ‘yan kasar Iraki suka je rumfunan zabe domin su zabe wakilai 329 cikin ‘yan takara 7,000 da suka fito. A yayin da mutane suka kada ƙuri'unsu ko kuske kada ƙuri'unsu an rufe tashoshin jirgin sama da hanyoyin mota saboda matakan tsaro, domin a watan jiya ragowar ƴan kungiyar ISIS da suke kasar wato duk da fatattakar da aka yi musu sun yi barazana za su kai hari kan duk wani wanda ya fito domin wannan zabe. Rahotanni sun ce ko da shike galibin rumfunan zabe ba sa fuskantar wata barazana, an kai hari a kudancin birnin Kirkuk mai arzikin mai, an kuma gano bam a wata tashar zabe a Bagadaza. Haka nan an samu rahotannin wasu yunkurin kai hare-hare. Mutane wato kashi 44.5 ne suka fito zabe kamar yadda kamfanin Reuters ya bada labari da ya ambaci hukumomin kasar. Zai dauki lokaci kafin a kafa gwamnati. Isra'ila ta rufe kan iyakarta da Gaza kwana ɗaya bayan da aka lalata tsallaken lokacin da Falasɗinawa suka yi zanga-zanga. Haka nan sojojin Isra'ila suka ce ranar Juma'a Falasɗinawa masu yawa suka kutsa cikin tashar da ke ake kira Karim Shalom suka cinna bututun iskar gas wuta.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masarwa ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wannan ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Idan dai masu sauraro na biyar da harkokin zaben ungwanni da jami'ar APC ta gudanar ba shakka ya san wannan zabe ya bar baya da kura domin ko jihohi da dama an koka akan cewa ba zabe aka yi ba nadi aka yi, wasu ko jihohin ma cewa suka yi su ko nadin ma ba su samu an yi musu ba, wasu kuma cewa suka yi an musu fin karfi ne, wasu kuma suka ce iko kawai aka nuna musu. Kai bai da mu faro takon daga jihar Yobe inda wasu yan jami'ar suka kawo kukan su a ofishin mu dake Abuja kuma sun tattauna ne da Hassan Maina kaina.
Tunana Alhaji Adamiya Rafotis kun former state leader ANPP kuma stakeholder APC Yobe state. Da farko me kauku Abuja? Mala san kamar yadda ka shina abin da ya kawo mu Abuja, mun zo mu gabatar da wayansu takardun mu na koke. Kamar yadda ka sani an gabatar da zaɓuwar na congresses na shugabannin jami'a mataki na World War wadda a jihar mu nan a Yobe ba a yi congress ba, an yi son rai da shugabannin jami'a mataki na jiha da gwamnati jihar Yobe sun haɗa kansu sun rubuta sunan mutane kafin ma a yi congresses. So mun kawo kokenmu mu masu biyayya ne, muna bin dokan jami'a, muna bi kamar yadda guideline da constitution na jami'a yi.
Sunana Adamu Abdu Chilare, magaddashin chairman na APC na Yobe State.
Yawwa, wasu ƴan jami'ar ku sun zo mana da korafin cewar a zaben da aka yi na congress da kwanan nan kaman kun yi uwa da makarbiya kun sa an yi kama karya, ya magana take ne?
A'a, mu ba mu yi zabe ba, wato ba su san abin da ake ciki ba ne. Mu affirmation muka yi ba election ba, affirmation kuwa dama duk wanda yake ciki in dai bai yi laifi ba dole zai koma. To amma mu ba zabe muka yi ba affirmation ne.
To daga Yobe bari mu leka Adamawa ga Ibrahim Abdulaziz da nashi tsarabar.
Yace muddin fa ba a yi gyara ba, to fa labu da jami'ar ta APC ka iya ma fada wani sabon rikici.
To Alhaji Ibrahim, hakika wannan zabe mun kalle ta daga dukkanin mahanga na hankali kuma mun daura ta akan mizani na hankali da ya kamata a daura ta. Amma idan muka dubi abin da ya faru a wannan abin da aka kira zabe, akwai abin ban tsoro ga jami'ar mu ta APC, akwai abin tausayi a wannan jam'iyyar tamu ta APC, amma abin takeici duk inda ka tuntuba a jihar Adamawa za a ce maka ba inda aka yi zabe, sun yaudari mutane, suka haɗinci mutane, suka zambaci mutane, suka sa al'umma waɗanda suka zabu a kawo wannan sauyi da muka kira a tafiyar da shi a jihar Adamawa. Amma abin mamaki har karfe 4 saura babu malaman zabe.
Yanzu bari mu gangara jihar Niger tare da Mustapha Nasir Batsari domin jin wainar da aka toya a jihar ta Niger.
bayanai dai daga yankunan kananan hukumomi 25 na jihar Niger na nuna cewar wurare da dama ba a gudanar da zaɓuɓɓukan ba, kuma tsabbin shugabannin jam'iyyar suka yi tazarce ga abinda wasu daga cikin masu ƙorafin daga kananan hukumomin Shiroro da Mashegu ke cewa.
Ni ne youth leader na Shiroro na local government John Abulu. So mun jira muna jiran malaman zaɓe da za su zo su yi mana congress, ba mu gansu ba. Mun bi on ward muka gan mutane na nan azube suna jiran malaman zaɓe ba su gani ba. So ba mu san abin da ake ciki ba, next muka ji wai an gama zaɓe.
Sunana Muhammad Sani Gaugawa, Mashegu local government, kuma SSA to the governor a Mashegu ba yi ba. A dalili na kuwa ni dai ina ward ɗina mutane sun tsaya sun jira malaman zabe su zo har karfe 1 har 1 da rabi, har ma wasu suka kai suka kirga ababuwan da suka tara kowa bai zo ba, sanan su bangaren jam'iyyar ma suka ki zuwa duka suka tafiyar su.
A can jihar Kebbi da Sokoto ko Murtala Faruk Sanina ne ya tattaro muna ra'ayoyin yan jam'iyyar game da wannan zabe.
Ni Alhaji Umar Shafar ma Auganiki local government. Yanzu halin da ake ciki ga jama'a nan mun tara, amma babu wani mutum guda a hadon wani wanda ya taho da aka muna a zo a yi zaɓe. To wai sai muke jin ana cewa yau gwamnati ta ce ita ba zaɓe za ta yi ba. To saboda haka nan mu kuma mun san General Muhammadu Buhari ya hita ya tafi gida akan wannan zaɓen. To hukuma ta sani ta ƙasa, mu dai mun san mai bayyana ta mai adalci. In ta yi mana adalci muna nan tare da ita, ba ta yi mana adalci ba hakkin muna za mu bi sai inda ƙarfi mai ƙari.
Ana Alhaji Musa Jemage daga mazaɓar Kokaninos Argungu. Mu abin da za mu gabatar da shi ba yi mana adalci ba, saboda mutane sun taru an tawo an ce mana wai ba a yin zaɓe, saboda wai gwamna ya ce ba za a yi zaɓe ba ko ina ana yi wai banda Argungu. To mun fashi abin mu sani ba.
To sai dai shugaban jam'iyyar Barista Attahiru Macido ya ce ga yadda aka shirya.
To ko yaushe aka yi zaɓe ba a rasa mutane masu ƴan ƙorafe. Mu dai abin da muka sani cewa mun ba da dama jama'a su zo su yi sulhu. Allah ya ce a yi sulhu domin mu samu kowa ya ji cewa an yi da shi. An dai kira meeting na duk wanda ke wani abu a cikin jihar nan da wajen jihar na APC. Muka yi meeting aka yi matsaya cewa a fara da sulhu. Idan matakin sulhu bai yi ba sai a je hili, waɗannan ba su yarda da sulhu ba a ba su dama su je su gwada abin ga tsorin jirin su ga jama'a, kuma haka akai.
A Sokoto ko ga abin da Murtala ya kalato muna.
To sunana Umar Aliyu a sunana. To gaskiya ni dai ban ga an yi zabe ba. Wasu sun to sun ka ce a kawo list, an ka kawo list sun ka ce confinement ɗaya na za su yi da list ɗin da an ka ba su. To ga ka'idar siyasa ita kuma ba haka aka yanta ba, don abin da a ka'idar siyasa a ban mu mutane su zaɓan mu kansu irin waɗanda suka so. Na san akwai fatutukan adawa, sannan fatutukan adawa suna nan suna so su tumɓuke wa gwamnati gaba ɗaya kamar wanda lokacin zaɓe mun ka tumɓuke PDP. To mu yanzu in mun ka ce mu turo mu yi irin wanda su sun ka ɗora yi a murƙushe a ƙibari a zaɓa mutane su zaɓi waɗanda suka buƙata, to muna ganin ba a tumɓuke mu.
A sunana Malam na Madina Jabi. Alal haƙiƙa an yi zaɓe daidai kamar yadda ya kamata, kamar yadda an kai umarni.
Amma ana cewa ba zaɓe aka yi ba, illa dai kawai an zo da sunayen wasu ne aka ce su ne kawai za su zama shugabannin ku. Me za ka ce akan
wannan? Daban na wanda ce haka, na wannan ra'ayi ne na faɗi na daban.
Daga Sokoto bari mu leƙa Kano da Jigawa tare da Mahmud Ibrahim Kwari.
Mun rasa a ina za a sai mafom suwaye? To amma daga baya sai muka ji tun before a zo a yi zaɓen congress rana kamar ranar Alhamis, kowa ya san kujerar da yake kai. In ba a gwamnati kake ba, ko kana da uwa a gindin muro, ba ma za a saurare ka ba. Kawai sai dai kawai na zo mazaɓata na ji sai wani a ce wani shine kaza wani shine kaza, an riga an raba kujerar. Muna nan mun sa lauyoyinmu da zo su sai yadda za mu kai wannan abin kwara kotu, don wannan zaɓen ba zaɓe ba ne, kawai an yi naɗi.
Malam Baba na Badi kenan guda cikin mutanen da ke korafi kan yadda zaben shugabannin mazabu na jam'iyyar APC ya gudana a jihar Kano. Amma sakataren jam'iyyar ta APC a jihar Kano Honorable Ibrahim Zakari Sarina na cewa
mu jihar Kano mun yi zabe kuma zabe karbabbe kuma mutane sun yaba.
A jihar Jigawa ma korafi ne ya biyo bayan zaben shugabannin jam'iyyar ta APC a matakin mazabu. Alhaji Abubakar Suleiman Addani jigo ne a cikin jam'iyyar ta APC a Jigawa.
Jam'iyyar APC abin da ya kawo ta a Najeriya, talaka ya zaɓe ta ne saboda ta ce za ta canja mishi yadda ake gudanar da siyasa, ya samu wakilci na mutumin da yake so, ya zabe shi da kansa ya wakilce shi domin ya gaya masa abin da yake damunsa shi kuma wannan mutum ya je a wata masallaci a gwamnati amma jami'an ABC gabaɗaya ta saki wannan layin
kafin mu tafi kudanci bari mu leka Bauchi da rayuwar da Abdulwahab Muhammad ya aika muna
Kokene na kawo zuwa ga uwa jami'ar APC na kasa da kuma mai girma shugaban kasa. Zabe dai an yi shi ne harshen damu. Kowane bangare kana ji suna cewa sun yi zaben su. Yan Abuja sun yi nasu ranar Lahadi, bangaren jiha sun yi nasu ranar Asabar. Amma dai mu ga malaman zabe da kayan aiki kamar da aka saba a zuwa a yi mutar da zaben to wannan dai ba mu gan su kamar yadda ya kamata ba.
Sunana Senator Suleiman Nazif Gamawa wanda ke wakiltar na Bauchi ta Arewa a majalisar dattawa. A yau dai na zo ne na fada wa ƴan jarida gaskiyar abin da ke faruwa a jihar Bauchi. Kamar yadda kuka sani, ya kamata a yi zaben ward congresses ranar 5 ga watan Mayu, wato ranar Asabar kenan, amma kamar yadda dukkanin al'ummar jihar Bauchi suka sani, ba a yi zabe ba ranar 5 ga watan Mayu a jihar Bauchi.
Yanzu kuma bari mu cilla kudancin Najeriya tare da Hassan Umar Tambol. Domin jin yadda zaben ya takaya a jihohin Kudu maso yammacin Najeriya.
Jam'iyyar APC ta yi zaben shugabanni na unguwanni a fadin Najeriya. Akan haka, ni tattauna da wasu 'yan jam'iyyar APC.
Sunana Jallo Bakani kenan alkaliji. Mazanni Ibadan nake kuma a Kenyale.
Yaya zaben unguwanni na jam'iyyar APC a nan a Kenyale Ibadan?
An yi zabe an wanye kuma lamai lafiya. Sai dai ɗan abubuwan da ba a rasa ba, sauran al'umma waɗanda aka yi zabe waɗanda ba su samu nasara ba suna korafin cewa ba a yi musu adalci ba.
Yaya zaben unguwanni da jam'iyyar APC ta yi a nan birnin Akure?
So a birnin Akure alhamdulillahi an yi zabe lafiya salau. Wasu wurare da aka dan samu matsaloli kuma Allah ya kaddare dai matsalan ba ta yi yawa ba, amma an yi zabe lafiya salau kuma ba wani jayayya da aka kawo da gare shi daga baya-baya an faɗi sakamako. Sunana Adamu Musamman ga Osun.
An yi zaben unguwanni a nan jihar Osun?
An yi, an gudanar fa.
To yaya zabe ya kasance?
Zabe an shiga lani lahiya, sai dai waɗanda ba su samu ba suna ka kore-kore.
Ko akwai wata hatsaniya?
Hatsani dai ban ga wata hatsaniya ba, dai ji wata hatsaniya ba nan.
Sunana Komaritsiyar Luwal Giwa, shugaban matasan Hausawan jihar Ekiti.
Yaya lamarin zaben unguwanni na jam'iyyar APC a nan jihar Ekiti?
Wannan zabe dai tabbas an hargitsa komai da komai wanda to amma ana cikin yi wasu kwata gari suka shigo suka dauki akwatunan zabe suna wa masu yin kwalle da shi suna kwalle da shi aka yi hargitsa abin nan din gaba daya.
Sunana Alhaji Mustapha Kalba Shagamu, ni mazaunin Shagamu ne a Ogun State.
Yaya zaben unguwanni a nan jihar Ogun?
Zabe da aka yi a unguwanni a jihar Ogun an yi shi lami lafiya ba wani kacaniya ba komai, mafi yawanci ɗan takara wanda suke kai su suka koma amma ba tare da wani korafi ba na jama'a.
A jihohin Kudu maso gabas ko Alfonso Okoroigwe ne ya ce ga yadda zaben ta kasance.
Zaben shugabannin mazaɓu na jam'iyyar APC da aka gudanar a ranar Asabar 5 ga wata ya bar baya da kura a jihohin Imo da Anambra da Enugu da kuma Ebonyi da ke yankin Kudu maso gabashin Najeriya. A jihar Imo, inda jam'iyyar APC ke mulki, an dai samu bambancin ra'ayi tsakanin bangaren gwamnan jihar Owale Rochas Okorocha da waɗanda yanzu shi gwamnan ke wa kallon masu adawa da aniyar. Haka ma aka ƙare da rikicin cikin gida a jihar Anambra, inda ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC Dr. Tony Nwoye ya zargi ministan Kodago Dr. Chris Ngige da niyyar ƙwace lamuran zaben mazaɓu daga hannun kwamitin gudanar da zaben. An kuma samu bambancin ra'ayi tsakanin kusoshi biyun, inda Dr. Tony Nwoye ya ce ba a yi zaben mazaɓu ba a ranar Asabar 5 ga wannan watan yadda ya kamata a yi, amma Dr. Chris Ngige ya ce an yi kuma an kammala komai lami lafiya. A jihar Enugu, ministan harkokin waje Mr. Godfrey Onyama ya yi watsi da sakamakon zaben, ya kuma yi kira da a sauke zaben. da yake magana da manema labarai a Enugu babban birnin jihar a ranar Litinin da ta shuɗe Onyama ya ce an tafka maguɗi da kurakurai da dama a zaben a jihar Ebonyi kuma gaba tsakanin ministan kimiya da fasaha Dr. Obunna ya onu da dan takarar gwamna a ƙarƙashin tutar APC a zaben 2015 Senator Julius Ucha ta sa an gudanar da zaben daban-daban a jihar Abia kaɗai ne aka gudanar da zaben mazabu ba tare da tayar da wata jijiyar wuya ba kamar yadda kafafen yaɗa labarai da dama suka ruwaito
to kome war jami'ar ke yi game da wannan matsalar na ƙorafe-ƙorafe nan da can zamu ci gaba da kokarin samun shugabannin jami'ar domin jin abin da za su yi game da wannan lamari yanzu a madadin wakilan namu da suka taimaka domin shirin ya kai ga cimma nasara da Julie Gration da ta da sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman.
A cikin wannan makon ne dai ya kaddamar da wani kungiyar gwamnati da ke makwabta da yankin tafkin Chadi da suka hada da kasashen Niger da Kamaru da Chadi da ma Nigeria. An dai kaddamar da wannan kungiyar ne a garin Maiduguri da ke jihar Borno wanda ita ma ke da wasu jihohin da ke makwabta da yankin tafkin Chadin inda aka tattauna matsalolin da ke addaban wannan yanki da ma hanyoyin da za a bi don sake farfado da yankin da ke da miliyoyin mutane da ke amfana da wannan tafki ganin cewa yankin tafkin Chadin ya fuskanci barazana daga hayan kungiyar Boko Haram da dama yayin da a baya-baya aka dinga samun rahotannin cewa hayan kungiyar Boko Haram din sun halaka masunta da manoma da ma makiyaya da dama a wannan yanki da kuma suka dogara kacokan wajen gudanar da rayuwarsu a wannan yanki na tafkin Chadin yayin da hukumar raya burayi na Majalisar Dinkin Duniya da ake kira UNDP a takaice suka zamo na gaba-gaba wajen tabbatar da cewa an sake farfado da wannan yanki wanda shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya bude wannan taro shi kuma gwamnatin jihar Borno Honorable Kash Shettima ya wakilci shugaba Buhari wajen bude wannan taron
the source of livelihood for over 45 million people living in the Basin this lake which is one of the oldest lakes in Africa is shared by the republics of Cameroon the Central African Republic Chad Niger
Ya ce yanzu hakan akwai mutane da ke neman abincinsu fiye da miliyan 45 a wannan yanki kuma wannan tafki shi ne mafi jimawa a yankin Afirka wanda ke da iyaka da kasar Kamaru da kasar Afirka ta tsakiya da Chadi da Niger da kuma Nigeria kuma mutanen da suke wannan yanki sun dogara ne da harkokin noma sana'ar kamun kifi da kuma kiwo wajen bunƙasa tattalin arziki yace zamu iya namu kokari muga yanda zamu taimaka wajen sake farfado da wannan yanki na jama'a su cigaba da gudanar da rayuwarsu cikin walwala da kwanciyar hankali a cewar shugaba Muhammadu Buhari wanda gwamnatin jihar Borno wanda muka kashe timin wakilta Dr. Edward Kalunde shi ne shugaban hukumar bunƙasa muhalli na Majalisar Dinkin Duniya da kuma suka shirya wannan taro
bearing in mind the effect of the conflict the shrinking of nature and limited access to natural resources in communities living in the border
yace kamar yadda aka sani irin matsalar da wannan rikici ya haifar da tsukewan wannan tafki da kuma rashin samun ababen more rayuwa da al'umman da ke zuguna irin wannan yanki don haka dai muka ga ya dace mu shigo don ba da tamu gudumawa wajen taimakawa irin waɗannan jama'a yace mun sani cewa matsalolin da ke addaban wannan yankin suna da yawan gaske kuma dole ne mu dinga lura da irin waɗannan matsalolin ɗaya bayan ɗaya da farko dai yana da kyau mu kaddamar da fahimtar juna tsakanin al'umma musamman ma tsakanin jami'an tsaro da al'umman da ke wannan yanki na biyu kuma mun fahimci cewa dole ne mu haɗa gwiwa da shugabannin al'umma da kuma shugabannin addini don su shigo wajen ba da tasu gudumawa ta hanyoyin da za a magance waɗannan matsaloli don samun tabbas da zaman lafiya ga al'umman wannan yanki
also important is to promote the involvement of youth women and civil society organizations in our continued advocacy for peace and tolerance.
Yace yana da kuma muhimmanci mu sako matasa da kungiyoyi masu zaman kansu da ma kungiyoyin mata don ci gaba da wayar da kawunan jama'a wajen zaman lafiya da kuma mutunta juna. Yace shigo da matasa yana da muhimmanci kwarai da gaske ganin cewa su ne kashin bayan kowane irin al'umma. Na haka za mu yi duk mai yiwa mu zaman taimaka al'umman da suke wannan yanki na tafkin Chadi a cewar Mr. Edward Kalon. Dr. Muhammad Ibn Chambers dai wakili ne na Majalisar Dinkin Duniya.
Boko Haram is by no means defeated but it is certainly weakened and the fight needs to be pursued
yace zaka iya cewa an ci karfin boko haram ko kuma an karya logon su
kuma ya kamata ci gaba da wannan fafatawa. Muna da kwarin gwiwa kan abin da muka ji daga wajen komandan wannan yanki, kuma za mu tabbatar mishi da goyon bayan kungiyar Majalisar Dinkin Duniya na ci gaba da wannan yaki halattacciya a wannan yanki na tafkin Chade. Shi ma dai gwamnatin jihar Difa daga Jamhuriyar Nijar, Alhaji Muhammadu Bakabe, na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci taron.
To wannan taro shine lalle mu gama ƙarfin mu duka bisa da mu da Chad da Cameroon da Nigeria bisa harkar nan harkar Boko Haram nan mutanen mu da a cikin wannan jahohi su samu lahiya su komo su samu incin kansu da aiki su samu zaman zamu su ji daɗin zaman duniya kamar kowa shi.
Ambassador Muhammad Nuhu dai shine babban sakatare na hukumar Raya Tafkin Chad da ake kira Lake Chad Basin Commission. Na kuma tambaye shi ko menene muhimmancin irin wannan taron a yanzu haka?
Kaga shi matsala talauci ai bai san boundary ba, kuma waɗannan mutanen kamar mutane daya ne, so dole sai an dauko wannan matsalar gaba daya a taimaka ma jama'a. So abinda muke son mu yi kenan yanzu.
To wai shin menene ma hukumar Raya Tafkin Chadin ke yi wajen sake farfado da wannan tafki? Ganin cewa halin yanzu wannan tafkin Chadin na ci gaba da tsukewa, gare ambassador Nuhu Muhammad din da abinda ke cewa?
To ai kaga akwai wannan taron da aka yi a Abuja, shi musamman wannan taron domin ciwo kan jama'a a fada ma duniya cewa ya kamata a taimaka a tabbatar da wannan taron ya saki cika. Ya za a yi taron ya saki cika sai an jawo ruwa daga kasar Central Africa, daga kogin Congo, daga can muke son mu jawo ruwa a hankali sai kogin ya saki cika. Ai kaga matsalar duk ta zo ne domin kogin ya fara kafewa, mutane ba su da aikin yi, amma aka cika shi da ruwa mutane za su samu abin yi.
Gwamnatin jihar Adamawa Senator Umar Bindo Jibrila de shi ka damar da wannan kungiyar gwamnoni na yankin tafkin Chadin, wanda kuma ya mana karin haske game da muhimmancin wannan kungiyar kamar haka.
Abinda nake so dai a san cewa wannan taro akwai tarihi, kuma mun kafa ta na gwamnoni ne na waɗannan ƙasashe waɗanda suke da kashin da Chad, kuma United Nations da ƙasashe kamar Germany su Sweden su Finland da baki ɗaya su zo da Norway su zo nan kuma za su taimaka mana su ga ƙarshen wannan wurin, kuma yadda za a samu duk mutanen mu irin su IDP da sauransu yadda za a taimakawa talakawa waɗannan wajajen nan ya faru.
To ko za a iya cewa an samu dokumentan zaman lafiya baki ɗaya da za a iya komawa wannan yanki ba tare da samun wani matsala ba? Tambayar kenan da nema Major General Loki Irabo, komandan gamayyar jami'an tsaro da ake kira Multinational Drift Task Force da kuma yake yankin tafkin Chadin.
Safety is relative. You can never have absolute security. It's not possible anywhere. It is like, you know, a filtering process which is gradual.
Yace ai babu yadda mutum zai iya cewa an samu zaman lafiya gaba ɗaya babu wata matsala. Ai hakan ba zai iya faruwa ba ko ina, amma abu ne wanda za a iya cewa ana samun shi sannu a hankali, kuma yanzu hakan ina mai tabbatar muku cewa ana samun wannan zaman lafiya yanzu a wannan yanki. Ambassador Ahmed Shehu dai shine shugaban kungiyoyin masu zaman kansu na wannan yankin tafkin Chadin.
Lamarin yanzu ana siyasa ne, komai za a gyara sai ta siyasance. Shi yasa yanzu taron gwamnati ne muke gani yana da amfani. Muna tsammani zai haifar da damar ido.
To amma zaman ku na kungiyoyin masu zaman kansu, ku tuwa rawa za ku taka ganin cewa an cimma nasarar wannan abin da aka sa gaba?
Dalilin da yasa kenan kaga muka ce a dama domin wa ake damawa da mu, wannan taro ne na kwana biyu za a yi sai a tafi. Muna so ba mu so ya zama kamar taron shan shayi a watsa, muna so in har aka tafi din kowane kungiya zai tafi kasan shi ya je ya dinga bin diddiga menene ake yi, abin kawarin da aka yi ana bi, abin da aka yadda ana implementing ne da sauransu, domin za mu yi aiki kamar monitor and evaluation din duk commitment din da aka yi anan wajen.
Za mu dinga sa ido kenan,
za mu dinga sa ido mu ga alƙawarin da aka yi din an yi achieving ko kuma ana implementing ko ba a yi.
Ko ce amma wannan kungiyar gwamnonin da suka hada da Kamaru da Chari da Najeriya da ma Niger din za su yi aiki tare, ganin cewa dukkanin sun fito daga kasashe daban-daban ne? Tambayar kin ne wa gwamnatin jihar Borno Hadal Bukai Shatima, ga kuma abin da ke cewa.
Za mu yi aiki office din mu zai aiki a karkashin ofishin UNDP da Lake Chad Basin Commission. A Lake Chad Basin Commission suna da ofishi a Germana, inda za mu yi amfani da ita is our head office. Bugu da ƙari kuma mun yi imani akan cewa dole mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu fahimci abin da ke addaban mu, mu nemi maslaha bisa ga talauci da rashin abun yi da kwarkwarewa zaman lafiya a yankin.
Wannan taro dai ya samu halartar ƙasashe da kuma ƙungiyoyi da dama, haɗa da ƙungiyar Turai da ake kira EU da ƙasar Berlin da Norway da Germany
da Sweden da kuma Finland haka ma wasu gwamnati da ke kasashen da ke weda tafkin Chadin kamar na Kamaru, Niger da Chadi da ma Nigeria da suka yi bakuncin wannan taro dukkanin su sun halarci wannan taro wanda kuma ya kasance irin sa na farko sai dai ana sa ran za a maimaita irin wannan taro ne a jamhuriyar Niger a farkon shekara mai zuwa idan mai duka ya kai mu Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Nigeria.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah ya yarda, inda za ku ji mu dauke da shirin na garin kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.